muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa Radio dake kuma si a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a viewahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Laraba 8 ga watan Janairu wanda ta yi daidai da ta farko a wannan shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Tusule muke farin cikin gabatar muku da shirin kai tsaye daga nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na yanzu za mu duba irin tasirin ganawar shugaban kasa Muhammadu Buhari da wasu jigajigai a kasar dangane da zabe. Sai mu ji matakan da suka kamata a dauka don kawo ƙarshen wannan cuta ta lassa fiba da ta kunno kai. Daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko, za mu so mu ji ra'ayoyinku a yau. Maudu'inmu na yau shine, wai wani irin hali ɗan gudun hijira ke ciki a yankunan ku? Lambar dai kamar kullum, alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin daya akan sansanin sojin Amurka guda biyu da ke Iraki waɗanda ke ɗauke da rundunar sojojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba biyo bayan barazana da shugabannin Iran suka yi na cewa za su ɗau fansa akan Amurka game da harin da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar babban komandanta. Shugaban na Amurka ya yi wannan furuci ne yayin wani jawabi da ya yi ga Amurkawa a yau Laraba, inda har ya yi kira ga al'ummar ta Iran da shugabanninta.
To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve.
Ga al'ummar Iran da shugabanninta, muna so ku samu makoma mai kyau wace ta kamace ku, wace kuma za ta sama muku ci gaba da za ku bi sahun sauran kasashen duniya. Amurka ta shirye take ta rungumi zaman lafiya daga wanda ke son zaman lafiya. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya bayyana harin da Iran ta kai a matsayin abin kunya ga Amurka, ya kuma ce lokaci yayi da za a kawo ƙarshen zaman da Amurka take yi a nahiyar. Hukumomi a Iran sun fara gudanar da bincike kan dalilan da suka sa jirgin saman kasar Ukraine dauke da fasinjoji ya fadi da safiyar yau Laraba a filin jirgin saman Tehran bayan 'yan mintuna da tashi, yayin da yake dauke da fasinjojin da ke ciki wajen 176 suka rasa rayukansu. Gidan talabijin ɗin Iran ya ba da rahoton cewa an samu akwatin nan da ke nadar magana da kuma wanda ke nadar bayanai da ake kira black box na jirgin mai kirar Boeing 737 wanda ya fadi a wata gona da ke wajen birnin na Iran. Wannan mummunan hatsari ya auku ne sa'o'i kaɗan bayan Iran ta harba makamanta masu linzami kan sansanin sojin Amurka da ke Iraq a matsayin martanin harin da Amurka ta kai makon da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar Qasem Soleimani. Amma babu wata alama da ta nuna cewa akwai dangantaka tsakanin wannan mummunan hadari da shi ne na farko da ya taba samun jirgin saman kasar Ukraine da takaddamar da ke wakana tsakanin Washington da Tehran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Taban Dengai. Tana mai zargin sa da aikata manyan laifukan keta hakokin bil'adama da kuma kokarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a kasar da yake ci yake cinyewa. A wata sanarwa da aka fitar yau Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin kasashen ƙetare a Amurka da ake kira OFAC a takaice ya ce Deng ya yi kokarin haifar da rarrabuwar kawuna da kuma haddasa shakku tsakanin ƴaƴan jam'iyyar SPLM-IO ta ƙasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Kiir. Sanarwar ta ƙara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta Kudu, sun kuma gurgunta kokarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasa da aka kwashe shekaru biyar ana yi. Sanarwar ta kuma ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa tare da bada umarnin kisan wani lauyan kare hakokin jama'a mai suna Samuel Dong Luang da kuma Agre Idre dan jam'iyyar SPLPM-IO a kokarin karfafa matsayinsa a gwamnatin Kiir don kuma tsorata membobin jam'iyyar ta SPLPM-IO.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu tsanduma cikin duniyar rahotanni. Biyo bayan wata ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a jiya da shugaban hukumar zaɓe ta kasa INEC da kuma shugaban 'yan sandar kasar akan yadda za a inganta zaɓe. Wasu na ganin hakan ya yi daidai, wasu kuma na ganin akasin haka. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi kuma da ƙarin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci hukumar zaɓe INEC da rundunar 'yan sanda su tabbatar da adalci a dukkan zaben da za a gudanar nan gaba. Shugaban na magana ne lokacin ganawa da shugaban hukumar zaben Farfesa Mamuru Yakubu da sauran jami'an hukumar da babban sojojin 'yan sanda Muhammadu Adamu a Asoro. Tun gabanin nan shugaban ya ce zai tabbatar an yi adalci ta inganta lamuran zaben a zaben Najeriya na gaba da na sauran ƙasashen Afirka. Shugaban ya hori hukumar zaben ta tabbatar sai wanda 'yan Najeriya kaɗai suka zaɓa ne zai zama wanda za a ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Dama irin korafin shugaban kenan gabanin nasararsa a zaben 2015.
Kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi, sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa yake, a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu. To tunda babu adalci mun yi imani abun ba zai dore ba. To shine in muka hada kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi.
Hukumar zaben Najeriya ta sha suka daga yan adawa gabanin zaben na 2015 inda yan adawar suka samu madafin iko, inda bayan nasarar yan adawan sai suka daina wannan maganar. Zabukan da suka gudana karkashin gwamnatin APC mai dawar canji sun ja masu sharhi na cewa jami'an tsaro na murkushe adawa da barin 'yan banga su fasa akwatin zaɓe don APC ta lashe kamar yadda ya faru a Kogi. Shugaban hukumar zaben ya ce sun buƙaci inganta tsaro a zabukan cike gurbi da sauran zabukan da ke tafe. Babban zaben da ke gaban hukumar zaben na nan gaba shine na gwamnan jihar Edo. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara.
Ta gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A bangare ɗaya kuwa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da Alhaji Umar Sani, wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP, wanda suke ganin cewar lallai shugaba Buhari ya kamata ya duba waɗannan matsaloli da idan basira.
Yanzu da Allah ya taɓa zuciyar shi ya dawo yana so ya bi gaskiya, muna fatan Allah ya bashi daman ai wannan abu lafiya. Muna fatan a bar mutane su zaɓi abin da suke so. Bugu da ƙari, muna so inda hali wannan kundi da aka rubuta na doka na yadda za a gudanar da zabe sai sabibin lahi ya sa mata hannu domin ya tabbatar da cewa lallai wannan kudiri nashi da gaske yake.
Amma baka ganin wasu na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ke da laifuka na zabe ko hukumar zabe ko yan sanda ko jami'an tsaro shine gaba-gaba a jerin abubuwan da ke kawo irin matsalolin nan na aringizo ko tafi magudin zabe ko murɗaji ko nuna fin ƙarfi a hana yan ƙasa zabe abin da suke so.
Eh to yanzu in ka koma ana ta hukunce ba za a gama hukuncin ba domin na farko ba ba a dauki tsarin hukunta jami'an tsaro ba ko kuma jami'an hukumar zabe domin ya kamata a ce a yi elections tribunal wanda ita wannan tribunal din aikin ta kawai ta hukunta waɗanda suka saba ka'idojin zabe an dai kawai tribunal da aka yi na zabe ne da wanda ya ci da wanda ya faɗi da yanda za ka tsira da sauransu amma ba yi na hukunta mutanen da suka sun su gurgunta zabe ko su faɗi zabe ba sannan kuma su ƴan sanda ba a yi wani tsari na tabbatar da cewa idan jami'an tsaro suka faɗi zabe ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani a kansu ba saboda haka yanzu kawai abin da zai yi shine yayi garan bawo.
To a gaida Umar Faruk Musa wa Bangala Diman Illo. A yankin kudancin Najeriya kuwa cutar zazzabin lasa ce ta ƙara kunno kai. Alfonso Okoro Igwe ya aiko muna da rahoto akan halin da ake ciki.
Gwamnatin jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske akan ɓarkewar cutar lasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda a jihar a cikin makon da ya gabata. Chief John Okiye Kalu shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar kuma ga abin da ya shaida wa muryar Amurka yau.
As you are aware, infectious diseases like Lassa fever, a single confirmed incident is marked as outbreak. It doesn't mean there is widespread contamination of the environment by Lassa fever.
Yace kamar yadda ka sani, a duk lokacin da aka samu aukuwar cututtuka masu yaduwa kamar zazzabin lasa, ana daukar aukuwa guda da aka tabbatar ne a matsayin barkewa. A nan ba a nufin cewa cutar lasa ta basu ko ina. Mun samu batu ne guda da aka tabbatar a ranar 1 ga watan Janairun wannan shekarar daga wani mara lafiya da ya gabatar da kansa ga asibitin tarayya da ke Umuahia. Daga bisani yaras yana da shekaru 28 kuma dan asalin garin Olokoro da ke karamar hukumar Umuahia South ne. Yanzu mun ci karfin wannan aukuwar da kashi 95 cikin 100. Muna daukar kwakwarar matakin hana wasu kamuwa da cutar ta baiwa waɗanda suka kusanci marigayin isasshen jinya da kulawa. Muna imanin cewa mun shawo kan al'amarin kuma muna kira ga al'umma da su tabbatar sun tsabtace muhallan nasu, su tabbatar cewa beraye ba su shigo musu gida ba musamman a wannan lokacin da ake kona dazuka, su kuma kiyaye ta rufe abinci yadda ya kamata. To ko tana yiwuwa a samu nasarar dakile wannan mummunar cutar daga sassa na jihar, ganin cewa ko a watan Afrilun shekarar 2018 zazzabin lasa ya barke a jihar wanda ya hallaka wata likitiya a Umuahia babban birnin jihar. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan wacce ya amsa da cewa
we have resources in the state to treat Lassa fever patients.
Yace muna da isasshen kayan aiki da kuma abubuwan da ake bukata wajen jinyar masu fama da cutar zazzabin lasa a jihar. Muna da sama da kananan asibitoci 300 cike da ingantattun magunguna da kayan aiki a fadin jihar, kuma muna da manyan asibitoci a jihar. A koda yaushe cikin shirin ko ta kwana muke wajen yakar cututtuka masu yaduwa, kuma jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar suna aiki tukuru don kauda cutar lasa a jihar. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Godiya ta musamman ga Alfonso Okoro Igwe. Kididdigan baya-bayan nan da hukumar yaki da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, wato UNHCR, ta yi nuni da cewar ana ci gaba da samun karuwar mutane da ake tilastawa ficewa daga gidajensu a faɗin duniya sanadiyar rikice-rikice ko kuma musguna musu da ake yi. Ga ƙarin bayani a wani rahoto da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya haɗa muna.
Kididdigar dai ta nuna cewa kalla mutum miliyan 70.8 ne suka fice daga gidajensu a duk faɗin duniya. Daga cikin wannan adadi akwai 'yan gudun hijira miliyan 25.9 waɗanda rabinsu yara ne ƙanana 'yan ƙasa da shekara 18. A ranar Asabar ɗin da ta gabata wasu 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan sama da 300 da ke neman mafaka a nahiyar Turai
suka yi bore a birnin Agadez dake Jamhuriyar Niger inda suka kona sansanin da aka ajiye su na wucin gadi a wani mataki na nuna fushin su kan yadda aka yada su ba tare da an ba su mafakar da suke nema ba lamarin da sa ƴan sanda suka kama da yawa daga cikin su Andrew Maheshik shine kakakin hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a kuma lokacin rikicin kwararar ƴan gudun hijirar yankin kudancin Amurka zuwa cikin ƙasar Amurka a bara yanana ta wannan matsayar
We reiterate that any person fleeing violence or
yace muna so mu nanata cewa duk waɗanda rikice-rikice ko musgunawa suka sa su barin gidajen su na da damar da za a ba su mafaka tare da sama musu kariya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa
full and effective asylum procedures and international protection
hukumar kula da ƴan gudun hijirar ta UNHCR ta ce a diddiki koki biyu mutum ɗaya ne ake tilastawa ficewa daga gidansa sanadiyar tashin hankula ko musgunawa
to dai da Mahmud Lalo da wannan rahoto akan wannan rahoton muke so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku shin wani irin hali ɗan gudun hijira ke ciki a yankunan ku
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna wake magana
Hello assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wake magana
To alhamdulillah sunana Siraj Hashim cikin wadan mangi Kaduna Nigeria
Siraj Hashim muna jinka
To alhamdulillah muna godiya da wannan shirye-shirye da kuke yi Allah ya saka da alkhairi
To muna jinka muna godiya mu ma To muna jin ka Malam Hashim kana jin mu? To layin Malam Siraju ya tsinki. To yanzu dai to muna da kira daga jihar Niger wake magana a Niger.
Assalamu alaikum sunana engineer mai gero mai kai dole kwanta gore jihar Niger.
To engineer muna sauraron ka yanzu.
Dr. gaskiya mu dai ƴan gudun hijira a nan kwanta gore bang da kewayen ta gaskiya alhamdulillah ana tallafa musu saboda ba wai an jira gwamnati da ya musu ba. Duk waɗanda adda muƙattaka da sun ka aji ƴan gudun hijira ana musu abin da ya kamata don haka kuma ubangiji Allah shi wani maganin wanga abu Allah shi yaye mana wanga matsala kowa ya koma gidan shi sunana injiniya mai gero makeri kwata gwar jihar Niger
to injiniya baya ga abubuwa da su al'umma ke musu su kuma gwamnati ita ma tana kokarin kyautata musu
gwamnati tana rubayi gwargwadon zanen hinta wani wuri ana samu wata shiya amma gaskiya wasu ƴan gudun hijira gwamnati ba ta san da su ba sai dai su kamar wanda adda dan uwa irin zamfara yana kwanta gora suna tawa su tare gidan shi to kaga kuma ba gora ta san da wannan ba amma inda sai sansani a ce akwai sansani ya gode ya dole gwamnati ta tallafa amma yanzu haka
to mun gode bar mu tafi jihar Bauchin Yakubu wake magana
ba magana da Abdullahi ne daga garin Nangi
to Mallam Abdullahi muna jin ka
a to mu anan kasar muna nan gashi ku ɗan gudun hijira ne amma gaskiya taimakon ba isowa wurin mu
watan kana da fahimtar ku ƴan gudun hijira yanzu ba ku samun komi daga gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha
eh wallahi kuma ba a ji he dai mutu wai an bayar amma ba a iso wa gudun talaka
to har waɗannan gudunmuwa da akan samu daga kasashen duniya da suke bada kana da fahimtar ce ku anan ko da abinci magani abin kwanciya ba ku samu kake nufi
ya ko ana samu dai bai kai yanda ake tunani ake bayarwa din ba
to mun gode bari mu koma jihar Niger ko ake magana
Ibrahim da yake huda garin ne zai a can ba
to Mallam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya game da ainihin yanayin ɗan gudun hijira a Najeriya da sauran kasashen duniya ya kamata duk wani mai hali ba wai sai ainihin ma'aikatan gwamnatin hukuma ba a'a ko da a kauye kake ko da kan abin da Allah hore maka ne to kai tunanin wannan abin da ya same su kai ma baka ji karfin wannan abin Allah ya rufe ka akan shi ba
eh
dan saboda haka duk wani mai hali ko ina yake to ya taimaka rika taimaka ba ainihin ɗan gudun hijira musulmi da wanda ke ba musulmi ba dan mun saboda mu ce tsaran shi ma an ka za ta kasance da shi ya ra'ayi na ce
to mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana
Assalamu alaikum suna na Shafale kacin majalisar Musa a kuma jihar Nasarawa Malam barka da aiki
to barka ka dai Shafale muna jin ka
to gaskiya ina son in jawo hankalin ƴan uwa na musamman attajirai da kuma shugabanni namu na wannan ƙasa namu Najeriya ina son don Allah don Annabi su zauna su yi nazari da tunani irin waɗannan ƴan gudun hijira wallahi in naga irin waɗannan mutane musamman yara ƙanana waɗanda ba su san menene duniyar nan ake ciki ba in aka zo aka wayi gari aka bar irin waɗannan yara suka taso da irin wannan hali da suka tsinci kansu a ciki ba sun samu taimako ba to a gaskiyar magana shine ina ganin kamar mun karan kanmu ma ba za mu iya zama ba saboda damuwa ya samu saboda haka don Allah don Annabi shugabannin mu musamman ƴan siyasa attajirai don Allah don Annabi a jawo hankalin waɗannan bayin Allah da suka shiga irin waɗannan wannan hali
to mun gode Shafale bar mu koma jihar Bauchi Yakubu wake magana
bayan nan sai kuta daga farko kan zaman Bauchi
to Ibrahim muna jin ka
to gaskiya dan gudu ya ga abin sosai ne sosai amma masu taimaka musu din nan
eh
gaskiya ba su taimaka musamman ƴan siyasa ba su wani ce muku su har kan gaban su ko suka sa gari
to kana nufin a ce ko da gudunmuwa da akan samu da kasashen waje baya kaiwa gare su kake nufi
a ai nan ne zaka in an ka ba za ka ce su ne za su raba to sai sun kwashi wani abu daga
to mun gode bari mu tafi jihar Zamfara wake magana a Zamfara
masha Allah mu dan uwa barka da yammaci
barka ka dai wake magana
an wani lafiya ya aiki suna na Isa Salisu Gusau daga Zamfara
to Malam Isa muna jin ka
a gaskiya ƴan gudun hijira suna cikin yanayi suna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mu a Zamfara muna kyauta don gwamnatin mu tana iyayenta kuma muna kira gare ta don Allah ta taimaka musu kuma a agaza musu saboda ƴan gudun hijira wasu mutane ne da suke bukata agaji na gaugawa don haka da masu hannu da shuni da talakawan da gwamnati a hada karfi da karfi a taimaka musu don a gudu tare a tsira tare.
To mun gode Malam Isa bari mu tafi jihar Jigawa ke magana.
Idris Usman daga Taura Jigawa ce.
To Malam Idris muna jin ka.
To mu shawara da za mu bayar dangane da gudun hijira ƴan gudun hijira.
Eh muna jin ka.
To wannan ya shafi kowa da kowa a Najeriya. Amma idan aka dauka in aka dau ƴan gudun hijira to sai a dau wanda ba ma ƴan gudun hijira ba.
To mun gode Malam E Idris. To masu sauraro iyaka abin da zamu dauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ita ma rana ce. Yanzu agogo mu anan Washington DC yana cewa karfe 3:53 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana, hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA a takaice a ranar Laraba ta bayar da sanarwar cewar Star Times Ghana yanzu ita ce sabuwar kamfanin da ke da ikon haska wasannin Premier League ɗin ƙasar nan da gasar cin kofin zakaru na ƙasar a cikin wata yarjejeniyar shekaru biyar da sun ka kama kuɗi dala miliyan 5.25. Kociyar kasar Ghana coach Kwesi Appiah ya faɗa cewar faufau shi fa ba a kore shi a matsayinsa ba shi dai kwandalarsa ne da Black Stars ya ƙare a ranar Talata da ta gabata gabanin hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayar da sanarwar sallamansa Appiah ya ɗau wannan mataki ne domin ya daidaita kurar da ake cewar an kore shi yana mai faɗan cewar in ya bar wannan lamarin ya kasance a haka zai iya shafan aikinsa a nan gaba in ya nemi ya yi kocin ɗin wani club a ko'ina cikin duniya Sadio Mane dan wasan kasar Senegal aka nada gwarzon dan wasan Afrika na shekara ta 2019 a kasar Masar bayan ya haska ainihin a shekarar dan wasan na Liverpool ya lashe ligan zakaru da gasar club duniya kuma cikin shekaru biyu shine ke zaman na biyu a kokarin cin gwarzon dan wasan na Afrika a jeri yayi magana bayan an bashi kambin.
I'm really happy and same time I'm really proud to win this award. I would like to thank my family, especially my uncle Sanatu Reis here today.
A hakika na yi farin ciki a daidai wannan lokaci kuma ina fariya na laki wannan abin girma. Ina son in gode wa dangi na musamman kawuna Sanatu Reis. Yau yan uwana da duk al'umman kasar Masar ba zan manta da kociya na Alisi ba da abokan wasa na gida. Kungiyar kwallon Liverpool da duk abokan wasa na ina so in gode wa duk al'umman Senegal a koyaushe suna bayana a ƙarshe sai damben zamani a ranar 31 ga watan Janairu za a dawo da ligin din gasa na damben zamani wato boxing wanda aka yi wa take Fist of Fury a Bukum Boxing Arena dake a nan Accra. Ligin din boxing Fist of Fury ya hada da fannoni har guda uku na dambe, farko na matasa da masu koyo da kuma kwararru. Ligin din na bana zai hada da jihohi kamar Ashanti, Bronx, Ahafo, Yammaci, Tsakiya da Jihar Bauta. Fist of Fury wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumar damben zamani boxing na Ghana da kungiyar masu koyon damben zamanin din na Ghana tare da taimakon kamfanonin kasar. A ranar 10 ga wata za a kaddamar da ligin. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Radwan Allah da labaran wasanni. Yanzu kuma barin ba mu Aisha Saladama ta kawo mana labaran duniya a takaice.
Takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin daya akan sansanin sojin Amurka guda biyu dake Iraki waɗanda ke dauke da rundunar sojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba biyo bayan barazana da shugabannin Iran suka yi na cewa za su dau fansa akan Amurka game da harin da ta kai da yi sanadiyar mutuwar babban komandanta. Hukumomi a Iran din sun fara gudanar da bincike kan dalilin da suka sa jirgin saman kasar Ukraine dauke da fasinjoji ya fadi da safiyar yau Laraba a filin jirgin saman Tehran bayan yan mintuna da tashi. Gidan talabijin din Iran ya bayyana rahoto cewa an sami akwatin nan da ke nadar magana da kuma wanda ke nadar bayanai da ake kira black box. Shedan gani da ido da ma'aikatan jinya a Mogadishu babban birnin Somalia sun ce akalla mutum hudu aka kashe yayin da wasu 15 kuma suka jikkata sakamakon wani hari kunan bakin wake na mota da aka kai a yau Laraba a tsakiyar birnin. Fashewar bomb din ya faru ne yayin da motoci guda biyu suka tsaya a layin jiran a duba su a wani shingen bincike da ke mararrabar Sagidda.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu sallama da ku, bari mu miƙa saƙon gaisuwar sashen Hausa ga Yariman Zazzau Alhaji Manir Jafaru ta da fatar yana cikin ƙoshin lafiya. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Aisha Tusule da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.